اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا كارو غوديا جنجنا ديبوغ الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikon sa ne muka zauna wannan guri domin karan juna to Allah ka azurta mu da fada da aikata abin da ke shine didi aka san kuma Allah shi kare bisa ga cigaban karatun mu na 20 ya a wannan daura in Allah da yau zamu tashi inda alaiki cewa laqad faza man kana ar-rasul ya laqad faza man kana ar-rasul imamahu faqad bihi nahwa an-najati zimamahu wa kullu man ista'sa alayhi anamahu haka ne ko tasiri riyahun nasri shahran amamahu fa'ada'uhu ma bayna khawfin wa dhillatin laqad faza ko kuma kace man kana rasuli imamahu duk wanda wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zanto shugaban sa laqad faza wallahi ya ce nasara kuma tabbas haka yake duk wanda ba shi cikin karkashin jagorancin manzo sallallahu alaihi wasallam ai shikenan kuma to nawa zai bi bai dai sai ce annabi dauda ya mishi ba ko kuma annabi adam ya mishi ba ai saboda shi ba cikin mutanen su shi na cikin mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam ko to Allah ka sa mu dace faqada bihi nahwa an-najati zimamahu to wanda ya ci nasara din nan wanda ya riko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaban sa faqada zimamahu sai ya ja ragaman sa nahwa an-najati zuwa ga tsira na'am wa qudu yaqudu kadu kadu okay mudari yaqudu bihi eh shine ai qada na fil madhi ne yaqudu mudari me amrin sa qudu jamil qudu yaqudu bihi nahwa an-najati zimamahu ko ya zai jashi zuwa ga mene zuwa ga cin nasara wato zai ja daga masa zuwa ga nasara wa kullu man ista'sa alayhi anamahu wa kullu man ista'sa alayhi duk wanda ya taurin kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam anamahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yake shi kamar Ubay ibn Khalaf ga kucin yayin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yake shi ya kashe shi duk wanda ya ce zai tsaurin kai ba zai bi Allah ba to shi wannan manzo ne wanda Allah mishi wata baiwa a inda zaka ga riyahun nasri iskan nasara tasiri tana tafiya amamahu a gaban sa shaharan har tsawon wata daya manzo sallallahu alaihi wasallam ba idan ai wato bari dan tambaya tukuna daga nan zuwa wata jahaci zaka yi taka har zuwa za kafin kai zaka samu wata aje kana tafiya sai ka fita Najeriya to misali a ce daga nan zuwa Ghana tafiyan wata ɗaya ne misali ga wanda ga matafiyin ƙasa abin hawa dai nan da nan ko yanzu zaka je ka dawo ma matafiyin ƙasa daga nan zuwa Ghana ko Cameroon zai wata ɗaya to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zanto tsakanin shi da mutanen da ke tsakanin shi da Cameroon idan ya zanto tsakanin shi da abokan gaba kamar nan nisan nan ne da Cameroon Allah sai ya turo iskar nan ta ɗaiɗai da abokan gaban nan kamar yadda hadisi ya tabbatar wannan wata mu'jiza ce Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya rage tsakanin tafiyan wata tsakanin shi da abokan gabansa Allah sai ya turo iska ta halakar da su kamar yadda ya faru lokacin yakin Tabuka Allah ya turo iska mai sanyi cikin dare ta yi ta wujuwuji da kafirai karki suka zanto cikin firgici da tsoro suka tafi suka bar kayayyakinsu kasan su kafirai idan za su fito suka fito ne cikin sukan kwara duka ne fa wani zaka takobinsa kawai inda za a dauko a bakaransu kai ka samu jari wani sulke dan maransa inda za a dauko zaka zinare ne kawai aka mishi adan zinare da sauransu kuma kun san su har da matan suke fitowa ta yanda idan mutum ya sha wahala yana kokarin ya waiga ya gudu yana waiga ya ga matarsa a to dole zai dawo koda ku mutuwa zai yi batar wari a annasi sosai kuwa Allah saka da aljini lallai to su haka suke bayan sun gudu suka zubar da kayayyakinsu musulmai suka samu fai'u fa'ada'uhu ma baina khawfin wa dhillatin dan haka fa'ada'uhu abokan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun za ka gansu ne kun ga ma din nan safaya ce kun gani fa'ada'uhu baina khawfin wa dhillatin manana nan yau kaga har za'id ne kawai shine safaya eh wannan ma din za'ida ce kawai ko da tana nan ko ba ta nan ma'ana ya cika illa dai kawai karyewan mauni to fa'ada'uhu baina khawfin wa dhillatin wa dhillatin abokan gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kullun za ka san tsakankanin tsoro da kuma kaskanci to ganin su mu furdat nan faza yafuzu fawzan ko sunan wanda ya ci nasara fa faiz to ismun ful fa mafuz ko yawwa jamil imam me jami'in imam a imma jamil faqada bihi qada yaqudu qaudan jamil jiddan daga nan sai aka samu jagora qaid jamil to je san maful ba eh ai kun ga wannan alifin din nan maqad eh shi kuma maqad shine abin ja mun gano nan ko wa kullu man ista'sa da ka asani sabo ista'sa yayi tsaurin kai ya tsaurin kai anama sawa ai bacci shine anama ya sa ai bacci ya zama zidi ko eh hamza ba hamzan nan tadullu ala ta'diya haka yake sosai kuwa tasiru riyahun nasri shaharan amamu fa'ada'uhu a'da jami'i na adu ko na'am khawfun khaifun makhuf ism maf'ul ba makhuf dhillatun to me ism fa'il din dhalil jamil jiddan shine ism fa'il to ism maf'ul ba shi ma dhalil eh na'am kwanaki ko yawwa kaga watan kullura dhalla kaffa malla tabba kun ga ai duk mudaf ne ko adalla to akwai waɗannan suna daga cikin afal din da galibin asma'ul fa'ilin nasu sama'iyya ne kaga aka ce kaffa me ismul fa'il ne shi kafun ko ismul fufa maqfuf ka gani to zalla ya kamata ne a ce zallun kamar shi wannan samayi ne zalilun shine ismul fa'il din shi kuma ismul maf'ul haka yake shi mali so siyakan jumla shine zai bambance maka wani ismul fa'il ne ko ismul maf'ul wa alaikum salam tullah zimamu eh ragama na'am kullu man ista'sa alayhi anamahu mana sai yaqish ka gani anama sawa ai bacci ba ya hoto anama sai ya yake shi wani suka ce sai ya kashe shi to in aka ce kashewa to wani ba zai fahimci me ya dalilin kashewan ba a zai yake shi ne ma'ana zai da kaharan za a tilasta shi musulunta ko ya zama cikin masu ba da jizya to in ya ki to shine sai a kashe shi kun fahimci mun fahimci wannan ko to Allah ya kare ku sanar da mu hada anfusan dallat anil rushil fahtadat masamat wa fasamat wa qamat laylaha wa tahajjadat bi yumni rasulin fi salahi bi hiktadat taqallada sayfal lirisalati ummidat bi haybatihi al asyaf min haythu sunnati hadan imam da zimam chan da anam da amam duka jinasini hada anfusan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiri da wadansu rayuka dallar da suka bace an rushi daga barin gaskiya ko ka ce an rushi ko an rashadi an rashadu rukura duka siyanin hukuma fa hadadat sai suka shirye tu fasamat bayan sun shirye tu shikenan sai ya sai suka yi azumi wa qamat laylaha kuma suka tashi cikin dare suka kiyamul layli wa tahajjadat suka tahajjud kaga tawjidi ne kun gane domin kiyamul layli shine mene nafsu da tahajjud so sai kuma ya kara kawo tahajjud anan to wannan sai zanto min babu tawkid tawkidul ma'ana kun gane yauwa tunda ibaran ba daya suke ba da ya ce ne wa qamat laylaha wa qamat to tawkid ma'anawi ke lafzi kenan kun gane wannan to tawkid ne min jihatul ma'ana bi yumni rasulin fi salahi bi iktadat to iktadat su wadannan rayuka din da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shirye da su iktadat sun yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam bi yumni rasulin da albarkacin wannan manzo bihi iktadat bihi sun yi koyi da shi biyun rasulin da albarkacin wannan manzan fi salahi wajen gyaruwa wajen ingantuwa wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha sun kware wajen caca sun kware wajen shingiya sun kware wajen kaza 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 amman da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo sai tsarkake su a lokaci da cikin ikon Allah sai suka bar waɗannan abubuwan suka shiryatu suka zanto nagartattu yanzu kai ko lokacin jahiliya sayyidina Umar kai kana ganin arguni inna amun sayyidina Umar ai jajicacce ne sadauki ne sosai kuwa ka gani nattah gaskiya ne Allah ka samu dace amin na'am bihiktadat ai shine ihtadat wa ai iktadat suka yi koyi daga iktida'u koyi ihtadat shiryatuwa takallada saifan shi wannan manzan ya zara takobi ugumidat wanda aka kubantar da shi da risalati domin mene isar da sako lamun din nan tana cewa li ajli tana da ma'anar li ajli kun gani takobi ne aka mai da shi cikin kubi to shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai da yazo sai ya zaro wannan takobin shine takallada bi ma'ana tajarrada ya tsiraitar da takobi ya fitar da shi ya daga shi a kan kafirai mai musulunta ya musulunta mai wanda yadda kuma ya zo na karkashin musulunci ya ba da jizya shi kuma ya zama min ahli dhimma wanda kuma suka ki aka yake su li halbatihi al-asyafu min haythu sullat sai kace al-asyafu kaga ta kubba to li halbatihi al-asyafu takubban sa suna da dalilin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-isya'u min hasib sulat watan watan duk lokacin da aka zare su haisu wannan zarbin makani ko ko zaman
zarbi zaman
zarbi zaman to sai ka ce al asyafu kaga takubba min hasib sulat a ko ina ne aka zare su li haibatihi akwai wani kurjini da ya tabbata da su kun gani watan takubba sukan zanto suna da wani kurjini dalilin an zare su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yaki domin wace kalmomi domin yada kalmomin Allah subhanahu wataala kalmomin musulunci kenan wato ko kuma ya kasance lihal taqallada sayfan lirsalati ugmidat lihaybatihi kun gane ko taqallada sayfan ya zare wani takobi ugmidat lihaybatihi wanda aka mantar da su a wannan ba zai zama haka ba wardiyan bashakan da kawai ga mufradat nan anfus jamu killa ko dama me maunin sa anfus afqul maunin su kenan idan kai zaman nan ar-rushdi ka iya cewa ar-rushdi ka iya cewa ar-rushdi ko ar-rushdi alqur'ani ya zuri da iskan amma ka fataha ar-rashad ne da fatahan shi ne الرشد منين كلمه جت سوره الجن نيكو تحروا رشدا رشدا نعم اهتدت اهتداؤكو اكو لتافنا خليل حسين معالم الاهتداء ina da kyau a same shi akan fil waqf wal ibtida yana da kyau wanda Sheikh Husayn ya rubuta Samad mazari shi sau muku kaga wannan asalin wannan isu alifin din wawunci sama yusumu sauman inni zatul rahmani sauma fa'i ismul fa'il sa'im to zamanin da ake azumin cikin sa me za a ce
sai
sai kun gani eh kaman ya a sa'im din mai azumi ne to zamanin da ake azumi cikin sa misali a ce ana azumi cikin damina ce haza zamanin yusamu fihi ko haza zamanin yusamu fihi to za a yi ciro ta kalma da a rubuta da su lokacin na azumi masam haza zamanin masam kenan masam eh kaman maqam sunan gudi ba sunan zamani masam wanda ake azumin cikin sa insha Allah barakallahu fikum na'am kaman kama ya mike ko to gurin sa ya suka ci mishi ne Allah saka da yake ne ka gani katala maqtal maqtal
maqtal
kaman katab maqtab jamil jiddan na'am to idan kaman masra masra haka yake yumlin bi ma'ana tabarruk kun gane da kai yamuna tabarruk ba taqallada shine zarewa tajarrada ya zare ka zare takobi ko ka zare wani abu da ko wani abu ka fitar da shi a gaishe tsararin sa ko da ma mutum yayi tsirara ne shi ma tajarrada amma in da takobin shi ta kallade ne na ma ya eh tamam haka yake sosai kwa eh haka yake ugmidat daga menene gimdu Allah saka da alheri ko banta kobi ba eh ko banta kobi gimdu haiba kurjini Allah siyafu jamun saifu ko sullati to menene sunan ismul fa'il
sulala
eh salam
salam
salla ai babu mimun salla ne salla
salla ne sa'il
eh
sa'il
sa'il salun sa'ilun zai zanto daga sala ne yasilu
sala
yasilu sa'il sala yayi tambaya yasilu ina tambaya sa'il mai tambaya sala ya kwarara yasilu ina kwarara sa'il mai kwarara kungani sawa'il liquid ai wannan ku duba da kyau mudha'af ne
misali
eh wa ism maf'ul kenan maslul eh to ism al-fa'il asarul maslul na'am salun ba yau wa salun kaman marun
ana ce
sai kace dai sai kace salun asalun ka bada ato kai dai insha Allah ta'ala kai dai Allah ba da kai dai sosai kwa sosai kwa salla ya zare sulul masdar kenan salla sallan wa sululan dai masdar ne na'am yayyo man salla saifahu sosai kwa salla salla salun maslulan ko salla salun saifan maslulan sululan in kai taukidi ba to Allah ka samu dace ta'azzaza dinan fatala kullu qimmatin wajarrada fi a'da'ihi saifan nikmatin walamma ala qadran wa rif'atan himmatin tada'at lahul amlaku min kulli ummatin gururan falam mastaqbalatu tawallati ta'azzaza to shi manzo sallallahu alaihi wasallam ta'azzaza ya daukaka dinan ya daukaka addinance ma'ana to wajen addinin sa daukaka kene shi fatala kulli qimmatin sai daukaka akan dukan kololon guri sai daukaku itala daukaku a kina akan dukan kololon guri wajarrada fi a'da'ihi sayfa nikmatin wajarrada kuma ya tsiraitar da sayfa nikmatin wani takobi na maida martani takobin maida martani fi a'da'ihi ga abokan gabansa wannan ma ala qadran ba yayin da ya daukaku bisa ga wata ga wani mataki wa rif'ati himmatin da kuma daukaka ta himma tada'atul amlaku haka ne ko lahu shikenan sai jama'a sai sarakuna amlaku jami'in malak sai sarakuna malikun tada'atul amlaku sai sarakuna suka yi kiranyi juna lahu aili ajili domin si tare dangi ga manzo sallallahu alaihi wasallam min kulli ummatin daga dukkan al'umma watan mucincin al'umman na kafare suka kira wacce wadanda suka kira wadanda wadanda suka kira wadanda dan si tare dangi ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am gururan saboda rubi to annabin Allah ne tiya za a yi kici ku tare dangi a kansa falam mastaqbalatu yayin da suka fuskanci shi domin ya kansa tawallati ai malan ko disa suka juye ba suka gudu saboda meni saboda wallazi ayyadahu menene eh wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina mana ya samu taimako da mugudunmuwa na Allah subhanahu wa ta'ala dan haka sai ya zamanto ya samu galaba akan kowa ya ci nasara akan su to ga dai kun kal mu'minan ta'assasa wannan madda ce ta Qur'ani harafin Qur'ani suratu yasin idza arsalna ilayhim ithnain fa azzazna bi thalithin eh kagin akadabuhuma fa azzazna bi thalithin na'am itala ya dauka ko ismul fa'il din shi fa mu'talin to abinda aka dauko akan shi fa mu'talan mu'tala barakallahu fikum kullu qimma qimma qimmatun shine qululun abu peak zenith to me jami shi kimam taun ko zaka ci zakulla khaira kimam kimam kololuwan abu kololuwan abubuwa ababidiya kololuwan ababidiya jarrada saritarwa ko tajrid ku duba da zaka kallo wani matan a litafi wanda kawo alhamdulillah kada kon litafi wanda aka yake kunshi da hadisi da isnadin sa sai ka tsuntu hadisan kawai mutun na hadisan kawai ka kawo litafi to kai tajridi kun gane kai tajridi tajridi sarih
ana mutun cire hadisan
kai ka ciro hadisan kawai banda isnadin ka kawo a cikin litafi kawai tajridi Allah saka da hadisi kamar unda tajridi sosai daga ka kawo su mazufatu cikin abin nan asani tajrid kai kai tajrid kun gane so tajrid yana nuna ka ciro wani abu ne da ka wani abin da yake tattare da shi da ta sai ka zaro shi shi kadai kawai kaga ai hadafin ku ciro mutum din ko ka jero su shi kan kai tajrid na'am a ada dama jami ne na aduun ko a ada'ihi ba ga alhamza nan ba me ka wannan alhamzan
wawo
jamil jidda asalin wannan alhamzan wawo ce a adawo a adawo shikenan waqatul wawo sakinatan mutatarifatan fakulibat ya wawan ai hamzatan kai saif siyuf to kuma go nikma shine kuma kamu walamma ala qadarin wa rif'ati himmatin kun ga ala ai kun ga alifin din shi da uku ne ko shi yasa aka rubuta shi da alifin dogo shi za ka rubuta shi da alifin dogo ala ya alu uluwan na'am kaga kaman ga hikimma nan ga himma nan ko to duk jami'in su dai iri dai ne himam kimam tada a cikin yayyaniya al'amlaku jami'in malak gururan maf'ul li ajlihi kenan ko tawallat bi ma'ana harabat sai suka gudu banali kharabi shirki arfa'a masjidin takhallafahu fil ardi afdala ma'badin ma'hadin haka ne ko falillahi ma ahla maqalata munshidin tazayyanat ad-dunya bi nuri muhammadin ka gani to bari mu ji ma'anan wannan sai mu dawo kan wannan
akwai gaba ta hannaba dina da yawa zasu yi kanta
harfa
goma
kaga kenan da lokacin da yazo da suna dauke da sai mun kan mukarana ba dirasa mukarana ta hankalin su amma ba komai zan nemo to insha Allah to Allah ka samu dace to bana li kharabi shirki arfa'a masjidin bana ya gina arfa'a mafi daukakan masjidin masallaci li kharabi shirki ali kharabi ahli shirki domin rugurguza ma'abuta shirka to mai kaga ai shi shirka din ba zai yi kalifince shi ba sai dai masu yi su ne in ka hana masu yi to shikenan shirkan ya tsaya kenan to ne suka ce akwai hazfu da aka yi anan ai bana li kharabi ahli shirki ya gina saboda ya rugurguza mabutan shirka takhallafahu wannan masallacin takhallafahu manzo ya tafi ya bar shi bayan kasa fil ardi bayan kasa finan tana da ma'anar alani ay alal ardi bayan kasa afdala ma'hadin a matsayin wani matattara na musamman wato guri wanda yake ana daukan ilimi makaranta ta musamman wannan masallacin ya kasance falillahi ma ahla maqalatu munshidin falillahi bugun rahma ya tabbata ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ma ahla kai da Allah menene yafi dadin maqalata maganar munshidin mirere wakan nan ma'ana babu abinda kun san istifhami ne da ma'anar nafi ko babu abinda yafi wannan waƙe dadi wanda yake ne yafin manzo sallallahu alaihi wasallam tazayyanatid dunya ita duniyar kanta ta kawata ne bi nuri muhammadin da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahallat bihi fi ma'manin fahallat fi ma'manin dan haka sai duniyar ta sauka bihi da shi manzo sallallahu alaihi wasallam wato dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam sai duniyar ta sauka fi ma'manin a cikin ko kuma a gurin amintuwa wata hallati kuma tai ado tai ado to idan muka lubi kharabu rushewa kenan yukhribuna buyutakum bi aydihim ko man azlam mimman mana masajidallahi wa sa'afi kharabiha na'am ayyuzkar fi asmuhu wa sa'afi kharabiha to me ismul fa'il na kharab kharibun maf'ul ism fuba na'am to na'am arfa musu takhallafahu takhallafa ya bari ko yawwa falillahi ma ahla maqalata maqalata masdar ne na qawl qala yaqulu qawlan maqalatan wa waqilan wa qawlan qala yaqulu qawlan wa maqalatan waqilan hadda qil fa qilan shi ma masdar ne ومن اصدق ومن اصدق من الله اي مصدر شي ما سوسي كوا اي قولا شي ما مصدر تزينت الدنيا بنور تزين اينا daga cikin maddojin qur'ani surah yunus kalmomin qur'ani hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat to ism fa'il fa muzayyin muzayyan ism maf'ul in kuma da ta wannan mutazayyin mutazayyan a duniya ana ce mata daga daniyu ne ko abin da yake na kurkusa saboda tana kurkusa ne bin nisbati lil akhirah in dinka danganta ta da lahira duniya tana kusa ne na'am idan antum bi udwati dunya wa hum bi udwati dunya ko idwati dunya wa hum bi udwati quswa haka yake gaskiya ne fa hallat sai ta sauka fi ma'amanin gurin amintaccen guri kaga ma'aman da ka amina ko thumma ablighu ma'amana wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqan to ma'aman shine gurin da zaka amintu to sunan mai amintuwa za ce menene amin amman yati amin amin yawmal qiyamati idan wanda khalu kana aminan ala bada zada ma'aman shine ism maf'ul din kun ga wannan ko bai zo da maf'ul ba ko ce ma'mun ibn dus na ce haka amma ma'aman yafi yawa na'am wa tahallati tahallati shine tayi ado ta kayatu kuma tayi ta kayatu kun gani ta Allah kai sallama tabaraka rabbun khassa bil fadli abdahu afwan ato kuna da wannan bincin da kan tun su to menene bincin da okay afwan idan na gane yazo wannan bincin da wancan bincin da kan ta da zuba shi ana ku kenan akwai shi
namu ya tsada ka
bidai na'am okay to muna tafiya da rike nan illa ko ina ku na ku wata kila kawo na gaba
sai an karo guda
biyu to ina suke Oh. To bari mun ta san karba su in bi basu. Insha Allah. Na'am. Na'am. Tabaraka rabbun khassa bil fadli abdahu wa sana amil dunyat janiyati qasdahu wa sayyarahu kayfa kayma yukhallidu yukhallid majdahu ko taluzu bihi al absar fi al hashi wahdahu to na ko ansaru ni taluzu bihi al absar fi al hashi wahdahu wa yurafu qadru al shams bayna al ahillati so sai kwa tabaraka kyawawan alheri sun yawaito rabbun ga ubangiji Allah khassa abdahu bil fadli wanda yake bance bawansa da wata irin falala wasana qasdahu kuma yake yaye nufin sa anid duniyar danina daniya gabarin duniya makasanciya annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata bai nufi duniya ba ya ji wofintar da ita ne jefartar da ya jefar da ita na'am sosai kuwa mali wali duniya haka ne ba what do I have to do with this world what do I have to do with this world me zan yi da duniya to mali wali duniya kenan bata da matsayi bata da daraja na'am wasayyarahu kuma ya sanya shi kaifa ma yukhallida Allah saka da alheri wa sayyarahu kuma sai ya sanya shi kai ma yukhallada majdahu domin addawumantar da mene daukakan sa ma'ana duk lokacin da aka ambaci Allah zaka ji ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah sai ka janci ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma wannan shi'ar din da yake duk inda ka je a duniya taluzul absar bihi al absar gana ne taluz bihi suna to suna neman mafaka da shi kun gane ko suna neman mafaka da shi fil hashiri ranan tattara mutane zuwa ga hisabi wahdahu shi kadai kawai wato ma'ana shine wanda gabaki daya halittu zan su tattaro zuwa gare shi a roƙe shi ya je roƙi Allah ya yi mana hisabi don tashin alkiyama wa yu'rafu qadru ash-shamsi bayna al-ahlati to in ka musu haka a to ai akan gane matsayin rana ne tsakankanin mu ne taurari wato wannan kaman wani karin magana ne ko kuma kinaya ne akan mene daraja irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan wato baka gane waye manzo sallallahu alaihi wasallam sai da tashin alkiyama za ka gane waye shi ko gani inda zaka ga annabawan Allah ga mursalai nan ga waliyai nan ga kowa ga kowa nan bijire mala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kuma zai dawo wajen shi to ya manzo Allah ka je kamar ka roki Allah ya mana hisabi to Allah ka amintar da mu a wannan yini Allah ka sa mu dace na'am ansaru ko eh masu neman taimako wato taluzu bihil abs ansaru masu neman taimako ratasha ya wato jama'a gabaki da za a ji neman taimako ni shai ko to masu neman taimakon nan da shi suke neman mafaka da kana zai luzu wayufu qadru ash-shams ana gane kima ne da darajar rana bayan rahilati tsakankanin jira-jiran wata yukhallida majdahu wanda ake dawoman dan kaima aili ajlima domin dalilin adawamantar da daukakansa kenan duk inda aka ambaci Allah sai ka ji ambace shi wa rafa'na laka dhikra tabaraka bi wazni tafa'ala kafaratul khair wan numu to rabbun da karabba haka ne rabb me mudari shi ya rubbu to mu mutaaddin yayi rabba yayi rinu ya rubbu mudaf ni las mutaaddi to saboda kiyasin sa fa'ala yaf'ul ni to menene isim maf'ul na
rabba
kudubu kalman fa in kace murabba to zai zanto da karabba yurabbi ke da wannan wannan rabb ne kawai
kama kana
da kyau akwai rabbu rabba yurabbu akwai rabba yurabbi wato abin nake tunani ke so mu gane maddan kalmomin daban-daban suke
wannan
da wadda wannan ba wadda ka gani wannan rabba ismul fa'il ne shi rabbu ba zaka ce rabbu ba ismul maf'ul kuma fa marbu ko rabbi kun gani rabba yurabbi murabbi murabba shi ne mana so kun ga suna da bambanci yayi yawwa
mallami ma da wannan
manne wa abinda kai raina kenan yi suna da bambancin kai wannan mudhaf ne wannan motal kuma dukkan manansu da insha Allah to Allah ka samu dace marbub rabib to Allah ka samu dace khassa ya khusuku me masarin shi khususan yawwa jamil khassa ya khusu khususan shine masarin sa na'am to ismu fa'il ba khassasa to manan menene manan khassasa
wanda ke masarwa da na musamman
neman shi
abu da ke neman mutuka khasasa wa lau kana bihim ko da suna da bukata yi ya ku ba ku duba ai an yi ziyadar ta'un ko to wannan yana da ma'anar haja kenan haja ba suna fifita menene ayi take take bayani yawa wai sununa lafusi murukar suna fifita ansar ko muhajirun ko yawa akan wani abin da suka mallaka koda ko su suna da bukata akan wannan abin to still za su ba da muhajirun so khasasa nan yana da ma'anar bukata ne haja yana da ma'anar haja insha Allah kun gani yawa insha Allah ta'ala so wannan khassa ya khussu ku duba ayin ziyada a masdarin khassa ya khussu khususan khassatan to kaji masdarin shi wancan khasasa kuma suna ne yawa Allah saka da alheri to Allah ya karisa da mu sana masan masun isim fa'il ba to sana sunu me masdarin shi saunan madalla da wawun ba saunin lisan madalla barakallahu fikum ani duniyar daniya kun ga addaniya siffarce ta duniya ba addaniyu abin nan me mana addaniyu makusanci ko makaskanci na'am hakir na duka da masdar ne sane sunu saunan wasiyanatan a sosai kuwa duka da masdar ne ai yana wato mutatul fasid din mana tana da matakan kyau insha Allah a hankali zamu zo ta zamu ci gaban Allah da dama mun fara yi wasayyaruhu kam kai ma yukhallada majdahu Allah ya sanya manzon sallallahu alaihi wasallam domin dawamantar da ambatansa ma'ana girman masu girmama shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun farkon halitta ana girmama shi ana yaban shi har zuwa yau hakarkin duniya wa rafa'ana laka fikrata gaskiya ne khallada yukhallidu mukhallid mukhallad ko to masdar fa khuludan sai ce kyau khuludan lalika yumul khulud la zayluzu
la
zayluzu lawzan ko snam allazu amisul fa'il kwa lazun ko isma mafhul kwa malzuz aida kallazani budubu madafa lazza shine yaji dadi malzuz lazun ka gani wannan ko laza yaluzu laza
yiwaza
laza yaluzu lawzan waliwazan ya ne mun faka kun ga wannan laizun shine ism fa'il eh na ko na laza din ko na na lizu ko a da kalman ne ai kalman ce okay oh eh wanda na kawo yanzu ko eh lazza waje mushaddad ne da zalin guda biyu
sallin
luwadi eh da kaga liwazi kenan da wannan eh haka ne eh a ai wacan in ba mutun ya dora ba zai ta hada ne haka
to sai na lazza ya rufuna
wannan na mafaka kenan
yauwa to akwai wanda musuliya ba da sha agota
yauwa
ma ya
mali man aluzu bihi
ni hamdan nan
eh
shi ne babacin
wanne aluzu ko
mudari ce
mudari ne ai laza yaluzu luftu aluzu eh luftu aluzu wa ana
aluzu
isim fa'il wa ana idan mudhaf shine za kawo da shadda wa ana laizun kaman qala yaqulu qa'ilun laza yaluzu laizun kun gani
shi na fadi Allah
wallahi sai kalman ci insha Allah to Allah ya kare sari mana ya bari mu sauri ko na'am 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 na'am
wannan kace karin magana
eh karin magana ne masal eh masal jami'a amsal da suna ai su ne cikin qur'ani la yadkhuluna jannata hatta yajjamul fi samiha wadannan to shi nan karin magana aka ce jami'a al amsal ko al amsalul qur'aniyya labuzza wadanda suka gudanantu da magudana irin kamar yadda ake gudanar da karin magana da sauran su haka wadanda ba wai zaka kalli lafazin ne ba a ma'anan ne shine zaka kalla al amsal akwai al amsal musarraha mursala a tashbihi ne wannan dalu haka annahu ru'usu shayatin tashbihi ne insha Allah eh su sai kwa ga kafin nan na'am wa
mashi billahi
faka annama kharra min as-sama'i faka annama kharra min as-sama'i fatakhfu at-tayr qul fatakhfu at-tayr aw tahwi bihi bi makanin sahih yau ina da kyau mu samu mujazatul qur'an mujazatul qur'an dawfa at-talib wal-matlub jamil
arja
qul al-amsal al-kamila ba musarraha mursala al-kamila gaskiya ne akwai wannan littafin wannan dirasatul fulul qur'an militafin dr muhammad bakar ismail yayi littafin kaman wannan kawai alkan al-amsal ne kawai al-amsalul qur'aniyya ina nan da littafin lalle kuwa
ana samun
ba kai
dirasatul fulul qur'an
yau to shine ya rubuta al-amsalul qur'aniyya kawai shine bakar muhammad bakar ismail dr bakar ismail akwai amman yayi littafi musamman kuma kanshi eh sosai yayi littafi musamman kanshi kuma ya kaman wannan littafin ina nan da littafin nan lalle sai dai kuma inda yake ni Allah bani ikon dubo shi wasu littafin da ka aro mallan suka zama kayan gado
wai wannan littafin kuma mallan na san inda nuna maka zakka
Allah ko to Allah baka iko Allah baka iko
ya ga wannan amsal din ne malam shi ma da kuma tasrifat haka
ina ji malam da ya san ko da shi eh insha Allah ta'ala an shi
ba na ba ni
ba na to eh to bari mu sauri mu abin nan ata hal izhabil manakiri urfahu wa awadna an waqifil qadr kaffahu ataha manzala sallallahu alaihi wasallam yayi shiri tattali yayi shiri li izhabil manakiri munkar me jamin shi
manakiri
to ai laluran waka ne ce mun manakir kun gani kun gani na sidik munkar munkarat eh jamu munkar ba ai manakir ne sabo ai da lurun waka ne sa in ya kawo yawun din ma'ani majma ma'ani ba zai dauka ba kun gani manakir eh daruwar shari'a to ataha mazu sallallahu alaihi wasallam yayi shiri yayi tattalin urfahu kyawawan dabi'unsu da halayensa kun gani li izhabil manakiri domin tafiyar da mene ababan ki dukkan wani abin da ba a so to shi sai yazo da kyawun nabi da halaye domin ya gusar ya watsar da wadannan abubuwan da ba a so ya musanya mutane da abubuwan da ake so ai yayi tahzibi ai yana dindina cike daga cikin ma'anar mene wayuzakihim dinna wayuzakihim wa awadna kaffahu wa awadna wa awadna kun ga akwai manci ba awadna nuni kenan awadana da fatahan dadin shine wa awadana kuma sai ya musanya mana kuma ta da madul iwad musanya kenan ba substitute badal da iwad da badal duk ma na canje substitute ko wa awadana manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya musanya mana da kaffahu tafin hannunsa an waqif al-qatri gabarin ruwan nan al-qatr shine ruwa waqif mai zubda mai zubowa da yawa wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya kauda mugan dabi'u munan dabi'u da halaye sai ya bar mana kyawawan dabi'u na shi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya musanya mana wato ma'ana ya bar mana kyawawan kyaututtukan sa wadanda sun yi kama da mene ruwa mai yawan zuba mai ya bar mana kafin sa ma'ana kyaututtuka nashi kyawawan dabi'u nasa yanzu ka dubi cikin dazu ne ga wani tafi ne download wani tafi al-mujtaba fi sifatil mustafa al-mujtaba fi sifatil mustafa ina ganin lika ma haka ne al-mujtaba eh na ah sosai kuwa za a yi litafi kuwa sosai kuwa na'am afwan kai ga sunan litafin nan yin dinki nan ad-durrul mujtaba fi wasfil mustafa ad-durrul mujtaba zababban lulu ko gwalagwalai fi wasfil mustafa wajen siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaje ad-durrul mujtaba dama ad-durru jami'in ad-dur jami'in jami'in shi ad-durar ko kananan lu'ini yawa al-mujtaba zababbe e ijtaba hu rabbu
shi
ne sai da Allah ba da lada sai da ka zabu yauwa tabarakallahu fikum ataha bima'ana ta'ahaba yayi tattalin kyawun dabi'unsa domin tafiyar da li izhabil manakiri domin tafiyar da munanan abu ababan ki wa awadana kaffahu sai ya musanya mana tafin hannunsa mana ya musanya mana da tafin hannunsa an waki fil qadriga barin ruwa mai yawan zuba waja'a bihi fil hashr yaqdumu ilfahu waja'a bihi sannan kuma zai zo da shi yaqdumu ilfahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatu mene jama'an sanatashin alkiyama fil hashr sanatashin alkiyama ke kun san akwai alba'su akwai al-mashhur to mene ne ma'anar al-hashr fa al-ba'su shine fitowa daga kabari sannan sai al-hashr shine a tattaro al-mashhur kuma fa shine za a tattara ma kora mu zuwa ina ilahi sai to Allah ka amintar da mu a wannan yini na'am eh sosai lallai kuwa to ran tashi alkiyama annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yana mene yana jagorancin mutanansa gashi gaba muna biye da shi tarahu imaman Allahu akbar zaka ganshi gashi shugaba ne wan nabiyyu li khatbahu kuma ma ga sauran annaba duka bayan sa wa qad nushirta alamuhu haqiqa an riga an wawwatsa tutocin manzo sallallahu alaihi wasallam duka su dan eh wa adallati kuma ta inuwantar to ataha bi ma'ana atajhiz to na'am ibrahim sauri amma za mu kai karshe fa insha Allah bari mu sauri na'am a yanke su a halacce ba a yanke ka tura ta telegram shi zai sauki sai yanke insha Allah ta'ala na'am awada shine ya musanya bi ma'ana baddala ya musanya ko maddul badal maddul iwad duk ma'anan su badal da iwad alluga duk ma'anan su dai ne kawai kun gane yawa illa kawai malaman tajwidi ne suka bambanta sannan kuma kaman maddul lazim ne da wajib wajib lazim duk ma'anan su alluga ɗaya ne sai dai malaman tajwidi ne kawai suka bambanta wakafa shine ya zubar da abu da yawa wakafa wakif mai zubarwa alkadaru ruwa watan da bambanci shi sa'il mai kwarara ne wakafa shi kuma zubowa ne sun dan hararo ne amma sa'il dai galibi abu ne wanda yake nuna rikakke wanda yake kwarara insha Allah ta'ala in wakafa kuma zubowa kaman ka dauki kwarya ne da ruwa sai ka mene sabbu kenan sabbu ismu nawakif to malamin menene waka zai zama ismu maful wakifun ne wakafa wakifun maukuf insha Allah to Allah ya samu dace ilfu bi ma'ana jama'atuhu amma ilfu kan zo da ma'anar sabo alkalbu alif alifun kun ga wajen huruful ja'iyya sai mun kiyaye dai alifun alifun wanda aka saba da shi kenan sababbi wannan shine mafi shahara gaskiya alifun insha Allah imam jami'a sha imma na'am duk wani abin da aka saba da shi ko menene mai rai ne ko mai ma'luf alif ali bi mana ism da bi wasni fa'il ko dai zanto ism fa'il ko ism maf'ul duka zai iya zuwa kaman habib nushira an watsa ko an bubude alam jami'in alam tuta azalla ya inwantar kun gani azalla yuzillu menene masarin shi zalla yuzillu zilalan kenan amma azalla yuzillu izlal alaba da lada kaman akabba yukibbu ikbar anshada yunshidu inshadan yuqirru iqraran Allah saka dalili a indai an zo da alhamzan nan akan mishi sallan sai akan mishi ko da shi ma'ani if'al gaskiya fa gaskiya fa laqad a'jaza al-aba ila bi shibhihi nafada iyad dunya bi shiddati nahjihi wa idh radda minha at-taw'a sadiqu kurmihi kurhihi taqaddama wal bushra taluhu biwajhihi. Allahu akbar. Taqadduma makhsusun bihubbi wa khalatin wa khullatin ko wa khilla wa khullatun to laqad ajaza al-aba'a ko kuma kace ijazu shibihi haifan iladu shibihi shibihi haifan irin wanda ya kamata manzo sallallahu alaihi wasallam ajaz laqad ajaz al-aba'a eh ya gagar da babanni har yau har abada kuwa eh har yau babu wanda babu wanda aka samu ya haifi irin manzo sallallahu alaihi wasallam wajen daraja nafa da iya duniya ya kore mai kiran mutane zuwa ga duniya shi dan kenan ya kore shi bishiddati nahji nahjihi najihihi watan da tsananin tsawon nan tsawatar nan nashi nahj najhu najhu shine zajiru tsawatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma shedan tsawa tsawa mai tsanani ya kore shi kun gani najhu zajiru kenan tsawatarwa wannan mai babbi dabti sifa ila ila masuf ne kaga nafada iya duniya binajihi shadid binajihi ash-shadid to sai aka siffanta shadid din a cikin menene najihi izradda minha tawa sadiqu kurmihi haka ne ko nam kurhihi izradda minha at-tawa iz saboda wani ne ko ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori shaydan iblis ko tawa izradda minha saboda ya korar minha daga ita duniya at-tawa da saboda biyayya sadika kurhihi watan da kinnan nasu na gaskiya watan ma'ana ko dai zanto manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo ya kori shaydan to shaydan yana so haka yana gani haka yana ji yana gani yana so bai so haka dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi kun gani ko kuma yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kore shi da gaskiyan nan na ki ko wanda dai ma'anar zai iya shiga wa izradda minha wa izradda tau'a minha at-tau'u shine biyayya eh shedan ya bar duniya da cikin biyayya sadiqu kurhihi da tsantsan kin nan nasa wato duk da tsantsan kin da yake yi san da yake mu duniyan ya batar annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kore shi taqaddama wal bushra to manzo sallallahu alaihi wasallam taqaddama ya gabato wal bushra taluhu alhanin bushara tana haske biwaje hi a fuskar sa taqadduma makhsusin irin kebantuwan irin gabatuwan abin kebancewa bi hubbin wa khullatin da wata soyayya da badadantaka kun gani da Allah ke mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato alhanin fuskan sa akwai haske gabatun wannan nasa ma kai da ganin shi kai ka san irin gabatuwa ne na dan lili wanda Allah ke san shi wanda ke Allah ke kaunar sa to ajaza gagarwa ko ila da kamene aulada yulidu iladan nafaya korar kenan da iya duniya shine shedan mai kirin duniya nahju najhu kai shine zajiru tsawa radda ya mayar ko ko ya kora yaluhu yana yin haske da kan ne ka samu ismul fa'il allaih allaih to ismul maf'ul ba maluh jamil maluh jamil jiddan kaga makhsus ism maf'ul na khasun ko to sai bai ci na karke ko akafna ala imdahihi nastatibuha fanahtazzu kal aghsani ma saratibuha naqulu wa qad talat wa qama khatibuha tatawalat al amdahu wa zdada tibuha akafna mundukufa mullazimta ala imdahihi mun lazumci yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasibi muna jin dadi muna jin dadi fanahtazzu sai muka ranka rawarawa ko kuma karkacewa ka gani ka kaddara gashi yanzu yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ana rangaji ka kaddara gashi yanzu ana yi ana rangaji kan aga sani ana laulayewa kamar mene kamar rassani na bishiya wanda ratibuha wanda rassanta masa tabakhtara yemini yi takama masa yi takama watan suna yin yaban manzo sallallahu alaihi wasallam suna takama kamar yanda rishi ke mini danyen rishi danyen ice ke mini ki takama naqulu waqad talat wa qama khatibuha naqulu muna cewa waqad talat hakika wadannan rassan sun tsawaitu afwan naqulu muna cewa waqad talat alhanin wannan yaban da muke yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam tayi tsawo wa qama khatibuha sannan ga mai yin khutbanta shi kuma ya miƙe yana ta yaban manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma tatawalatul amdahu sai ya zama al'amdahu yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam tatawale sun yawaitu sun tsawaitu wazdadat ibuha sannan kuma dadinta ko kamshinta ya ƙara karuwa walau annaha la tanqadi wallahi ba cin yaban manzo sallallahu alaihi wasallam da kamshin yabansa ba sa karewa lastu qillati da an ce sun yi kankanta daga nan har duniya karshen duniya ne ana yaban manzo sallallahu alaihi wasallam da dai a ce zai kare daga wannan zamanin shikenan ba a sake yaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce to tun da aka fara yaban manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau yaban yayi karanci to Allah ka samu dace akafna ukuf lazimta abu ko amda jam'in madhu nastatibu muna jin dadi ko fanahtazzu muna laulaya girgiza da kalman nan cikin alqur'ani surat maryam wa huzzi ilayki sai kuma shu'ara yi ko balan mara ayha tahtazzu ka annaha jannun wannan namlikai akwai ma a cikin fusilat ko wa min ayati annaka taral ardh khashi'a yawwa wadalla su sai kuwa al-aghsan jam'in gusunu ma sayyamisu takama kenan a ina ji mun tabbakan ganin kalman nan ba bai a cikin lamiya ce lamiya ko to akwai ma sayyamisu ma isun mulha Allah saka dalhiri wal bishru ma isun takama Allah saka dalhiri wal hadi so sai ma isun ta me masdin shi ma sai misu masdan ma sai misu maisan nam wazdadat ibuha walau annaha la tanqadi lastukillati ustukilla shine an dauki abu a matsayin kadan kalilan ko don Allah da sai mu tashi kafiyatu harfin sa'in adin Allah ya kai mu na gusnu ba rishi na ana farkon sa'un ne ya wannan mala
Allah saka wannan
amin amin sallallahu alaihi wasallam ai dama wata matsalar kawai dan guluwi din nan so sai a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk masoyin shi ana fadan shi dole sai ka ji ma ka kara san shi da kaunan sa sheikh ai mu fara har wannan masana suna sha a sallallahu alaihi nabiyil karim Allah ya kaga gurin da zaka ga haka fi inan tabarrukan ka gani to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am